mita 98.5 da Life Mirror zamuni a Bakar Sabo ake tare da shi kuma a daidai wannan lokaci ina gidan mu bayya wato cibiyar ta demokrafiya dake nan jihar Kano inda a wannan rana ake bikin tunawa da Nefu shekaru 72 da aka fara kamar yadda tarihi ya nuna an kafa ita wannan jam'iyya ta Nefu meeting a ranar 8 ga shekarar 1950 kawo yanzu da muke a yau 8 ga watan 8 na shekarar 2022 ta kama shekaru 72 kenan da wata a daidai wannan lokaci babban bako mai jawabi yana gabatar da jawabansa a daidai wannan lokaci wato Professor Abubakar Sadiq Muhammad ba kuma tare da na da dukkan lokaci ba zan hada mai tsaro da yadda zan tawo take kasancewa ko kuma ce da wannan sharar a lakshe yake kasancewa daga bakin babban bako mai jawabi kuma kamar yadda nake hangowa akwai manyan mutane irin su Alhaji Tanko ya kasai irin su Malle Brian Khalil irin su Dr. Ahmad Dukawa
da rijiyar da hamsin suka shigo kaman gari kaman funtuwa ba abin da 'yan sanda za su yi ba abin da sojoji za su yi saboda suna da jirgi su ma abin da na fara fada da gwamnati mai kawai aka ba ta izini ta dau bindiga da yanzu waɗanda ba gwamnati ba su ma suna da bindiga to za su yi challenge gwamnati 300 su ɗari haka suke tafiya an kasa ciwo kan abinda za a yi abinda ke faruwa a Najeriya in ka zo Zaria victimization da ake wasu ba da sun da ake nepo a kawai wani abu shehu marihu aka ɗaure shi shekara biyar alif 1967 57 me ya yi wai irin abubuwan da yake faɗa wai ya ce alƙalai 'yan MTC ne alƙalai su daina siyasa abin da ya faɗa ke nan alƙalai su daina siyasa su daina supporting MTC wannan malafi ne aka kama shi aka ɗaure shi shekara biyar bayan ya fito aka sake kama shi wai ya je rali ya magagunin da bai kamata ba aka sake ɗaure shi waɗanda ɗan ƙalilan da aka tankura su ɗan ƙalilan da aka tankura su suka ji tsoro ko suka sha wahala suka ji tsoron ba su su koma prison sai a ce su ce sun bar Nefu za a ba su takarda su rubuta sai su ce ai Abubakar Sadiq Muhammad ni Abubakar Sadiq Muhammad daga yau na fita Nefu na dawo MPC da zuciya ɗaya na yadda in aka sake gani na a lecture in Nepo a prosecuting dina kuma ba zan taɓa kaɗawa MPC abinnan Nepo kuriya ba may I meet the displeasure and anger of Allah in na yaka dole sai ya rubuta wannan ko ya mai ake shi wani ya tukaci fushin Allah ko da fushin Allah da displeasure ne displeasure eh rashin jin daɗin rayuwa da fushin Allah in na zaɓi ne sai ka sa signature ya sa signature mutum yayin haka za a sake shi inda yaba kuwa zai shiga wani shan halar now in conclusion natural the evolution so far our study of history of evolution of political parties and its association with violence in Nigeria in the context of the experience of NEPO has revealed that history of politics violence in Nigeria goes back to 1940 since 1940 with the emergence of political activities commander of the much as outside northern Nigeria spontaneously fada ake yi Nigeria northern Nigeria shirya ta akai tsara ta akai don a musgunawa mutanen NEPO kuma wanda suka yi suka kai political transaction violence ko tashin hankali na zabe waje uku ake ko kafin ayi zabe ran zabe bayan an bada sakamakon zabe su NEPO ba lokaci na NEPO ba lokaci babu za a musguna musu kafin ayi zabe shiga ma NEPO din ne ki bare ma ka zo ka kare kuriya randa ake zabe za a hana su zabe za a kakkashe wayansu bayan an ba da sakamakon zabe ba su isa ma su yi complain ba za a kashe su za a daure wayansu
a yanzu take wakana kenan a nan gidan Mubayya da ke tsohuwar Gwambata don tunawa da ranar da aka kafa jam'iyyar NEPO shekaru 72 kuma kamar yadda na faɗa tun da farko wannan bayanai ne ko kuma lecture da babban bako mai jawabi Professor Abubakar Sadiq Muhammad ke gabatarwa kuma kamar yadda na faɗa akwai manya-manyan baki da suke wannan wuri kamar su Professor Kamilu Salifage da kuma wasu daga cikin yan jam'iyyar ta NEPO da yake ganin su da fararen gashi a wannan wuri sannan kuma akwai yan dagwai-dagwai wato matasa su ma na gan su da damar su sun zo wannan wuri domin jin irin yadda lecture za ta kasance ta ganin cewa an dauki abin da ya kamata a ce an dauka na wanda za a yi koyi da shi insha Allah kafin a karkare wannan shiri zan dawo a karo na biyu don jin yadda za mu zanta da wasu daga cikin mahalarta taron da ma masana harkokin siyasar da sun halci wannan wuri a bakar sabo akan nesa 88.5 da la'afin mirar zamani daga nan cibiyar demokuraɗiyya da ke gidan Mubayya wanda ke ƙarƙashin jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano.